أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ده وتر جمعة الأولى شكرا تدبول دليه دو دا أربعين آمين يعني بزمن مشي شكرا تدبول دليه دو دا أربعين ده دو هجرية وانده دا شيء دا 25 da wata na 11 shekara ta 2022 miladiyya zan mu ci gaba da karatun littafin mai dimbin albarka shine as-sunan na al-imamu abi dawud as-sijistani rahimahullah wannan shine darasin mu na 35 nikahin muhara akwai wannan da fa'ida da zan mu ambata kamar yadda muka saba an samu fa'ida muna dan gito ta farkon karatu akwai wanda muke bayanin cewa ilimi akwai dalilin wanda ya taba tambaya ta shin wannan malamin da ya kawo shubuhohi na akan hadisan da ke cikin sahih al-bukhari shin akwai wanda ya taba yin irin wannan kawo shubha a cikin magabata ko a cikin rubutu ko shine ya fara to a yanzu zan mu in na karanto wannan shubuhin zan mu san cewa shi komai ma bai taba ba shi bai kawo komai ba ma dan shi wannan kyarara ma yake sukan musulmin gaba ɗaya saboda akan cewa sun yarda ma da sahih al-bukhari yake tuhuma imanin al'umma gaba ɗaya wanda yayi ta sahih al-bukhari nihayatu usdura kuma zan mu san cewa yadda malama ko Mahmud Abu Raya adwa'un ala sahih wani kuma yayi adwa'un ala sahihaini haske akan sahih al-bukhari da muslimi ta cin mutuncin zai da kawo hadisan ya sa hankali yace wannan hadisin ya saba ma hankali kutiba ala ibn adam hazzuhu min az-zina huwa mudriku zalika la mahalla an rubuta ma kowanne dan adam rabon shi na zina yace harshen wannan za a hankalta cewa kowanne dan adam yana da rabon shi na zina duk annabawa mazinata ne duk al'umma salihan bayi da waliyan Allah mazinata ne kenan akan wannan hadisin yace kyarar ƙarya tana bayyana zahiri a cikin wannan magana irin yadda suke anhwani shi ya sassauta ma akan iya maganganun da yake kuma yadda suke kawo shubha akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai qur'aniyun akwai mustashriqun akwai kawai wanda haka ba ɗan ko ina bane kawai ganin dama ganin su ilimi aka inda zasu gano cewa wannan abun kurkure ne wannan ƙarya ce kuma zakka ji shubuhohin da in ba malamai sun karanta ba sun ba da amsa har abada ba zakka iya daga kai akan wannan shubuhohin da za a kawo maka baka iya ba da amsa akan su matukar baka karanta ba dan saboda malamai ne su ma ba jahilai bane sun karanci bukharin ciki da bai har suka fitowa suna suka wasu abubuwa a ciki takaice shi wannan wanda ya littafin sahihul bukhari nihayatu usdura wanda al-imam Dr. Mahmud yake mushi raddi musawara mu ji a cikin hadisai ya tsamo ɗaya bayan ɗaya na kulla musu babi akan cewa ga hadisin da bukhari ya kawo yana cewa kaza sai ya shiga raddi akai yake cewa hadisin utitul kitabu wa mislahu ma'ahu akwai hadisin da annabi ke cewa an bani littahi da kwatankwacin shi tare da shi hadisin ne da yana cikin sunan abi daud shi yasa na bar shi a muqaddima sunan abi daud dan nan yayi shirme ba ma cikin sahih al-bukhari yake ba qala al-katib shi wancan mai rubutun rashid ailal yake dan maghrib ne dan maroko ne yake cewa fi hazal khabul bawwa yace akan wannan haukan ne khadibul bagdadi ya kulla babe cikin littafin shi al-kifaya fi ilmin ruhaya kujerin kalmomin da suke ma magabata anfani bi qaulihi da fada shi wa yake cewa babu ma ja'a fi tasuya bayana hukumu kitabillahi ta'ala baban da ke bayanin akan cewa daidai ne tsakanin littafin Allah da hukumu sunnati rasulullah da hukuncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi wujubul amal wa luzumut takalif cikin lazumtar wajibi ne mutun ya aiki ita kuma da lazumtar takalifi yace wa urid ta hata wa aura da sai ya kawo kalkashin wannan hadisin ma'arid ya kariba daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai ala inni ututul kitab ku saurara ni an bani littahi wa mislahu ma ahu da kwatankwacin shi tare da shi ai mun sani mu nan gurin duk wanda san hadisin ya san malamai suna nihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani kuma da kwatankwacin shi tare da shi sunna ta ma'aiki yake cewa wa mislahu ma ahu da kwatankwacin shi tare da shi wanda Tirmidhi ya rawato shi yace hasanun garibun ne ta wannan huska albani ya hasana shi cikin silsilatu sahiha duka wannan maganganun rashid ailal ne dan da kai abin da yake so ya tabbatar cewa ku hadisin nan ya inganta a wajenku matsayin shi sahihi ne dan ga malaman ku suna ta inganta shi katib yake cewa cikin munakashar wannan hadisin da biyo baya akan shi anan gurin Mahmud Abu Rayya ya kyautata cikin littafin shi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya haske akan sunnar sunna ce ma shi gaba ɗaya bai yarda da ita bai dauka yana ta sukar shi wannan Abu Rayya shine baban su duk wani baban suka akan hadisa annabi shi Mahmud Abu Rayya ba Misri shine wanda a suke daukowa Abdul Jabbar ma ciki ne yake daukowa yake cewa bayanin da yake akan wannan hadisin ma yurihu an-nafs akwai abin da ke hutar da zuciya wartahu ilaihi al-aqal hankali ya kwanta akan shi an qulhu zan ciro ma mai karatu shi akan da yake cewa ala inni ututul kitabu mislahu ma'ahu kum an bani qur'ani da kwatankwajin shi tare da shi Abu Rayya yake cewa wa hazal hadisi min agrab ma qazafatuhu ruwaya fi sayliha wannan mafi munin abin da suke rawaitawa cikin hadisai wai annabi yana cewa an bashi littahi shine qur'ani da kwatankwacin shi meye kwatankwacin shi me ake nihi da kwatankwacin shi abun wani abu za a kwatamta da qur'ani a ce mishi mislahu kuma ana nihin shi hadisai su suka zo su cika addini su cika shari'a qur'ani bai wadatar ba idan lamarin haka ne to me yasa annabi bai kula da sunnar ba ta kan a rubuta ta kamar yadda ya kula a rubuta qur'ani kamar yadda yayi umarni a rubuta qur'ani kuma bi yasa ita wannan kwatankwacin da ake ambata me yasa ba a dokan mishi marubuta ba su kiyaye shi dan kai ya bace kamar yadda aka dokan ma Qur'ani annabi yana da kutabul wahyi kamar yadda ya sa ma Qur'ani yanzu wannan shi bawayin duka wa'isa yiraddi akan su bai tsaya bana yace me yasa kuma a wajen hani aka ki takaitawa annabi yace kada ku rubuta komai a gare ni sai Qur'ani kuma yana ce an bani kwatankwacin shi me yasa yake cewa an bani kwatankwacin shi kuma yake hana rubuta shi yana daidai da Qur'ani yace shin anan gurin ya halitta ga mai hankali yace an ba annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin qur'ani kuma ya bar shi ya tahi a hakanan a tsakanin kwakwalwar mutane yace ku za ku rike shi wannan yamance wannan yituna wannan yamance wannan yituna shin wannan abin za a ce ma kwatankwacin qur'ani shin yana yiwa annabin da Allah ya aiko cewa ya isar da sako akan kyakkyawar huska ya bada amana cikakka zuwa ga masu ita a ce kuma an bashi kwatankwacin shi bai kula da kwatankwacin nan ba ya watsa he wasu katri ne zasu hada mana shi yace a ina kuma inda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a rasuwar shi ta karshe da yake cewa zai rabu da rayuwar shi Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yake cewa a kalkashin wannan ayat inni wallahi lam tusku alayya bi shay yace wallahi zan barku da wani abin da in kuka yi riko da shi ba za ku bace ba shine littahin Allah ku halitta abin da Qur'ani ya halitta ku haramta abin da Qur'ani ya haramta wannan hadisin ina zan musashi yana cewa an bashi kwatankwacin shi sannan kuma ina hadisin Abu Bakar lokacin da yake ce ma mutane tsakaninmu da ku abinda zan bara muku shine littahin Allah ku halitta halakin shi ku haramta haramkin shi ina me yasa bai ce da kwatankwacin shi ba kuma a lokacin da Umar aka nemi cewa annabi ya rubuta musu wani abu yana cikin magagin rasuwa me yasa Umar ce hasbuna kitabullah bai ce ba mislahu ma'ahu littahin Allah ya wadatar mu duka wannan nuni ne akan cewa ra'ayin Qur'ani Qur'ani ne suke ba da kariya ga wannan kin su ra'ayin su walam yashaq Umar min da'i hazal misl me yasa Umar bai ji ba tosayi da jin zahin cewa wannan misl kin zai tagayyara yace kawai ayi kokarin kiyaye Qur'ani yake cewa a abun nan a kiyaye wancan kuma me yasa Abubakar da ya zabura lokacin da ake hada Qur'ani ya san cewa akwai mislahu yake hadawa cewa a hada han mislahu kin ma a hada a ajiye shi summa aina hazal misl inda ma ajabta Aisha kuma wannan misl kin da ake fada a ina yake lokacin da Aisha take cewa an tambaye ta ga dabi'un annabi take cewa dabi'un shi shine Qur'ani bata ce ba da kwatankwacin shi kuma ina kula sahabbai gami da wannan misalkin busu rubuta shi ba misalkin kamar yadda suka rubuta Qur'ani a zamanin Abu Bakar aka yi jam'ul Qur'an aka zo a zamanin Usman aka yi jam'ul Qur'an aka rarraba masahif aka raba su cikin gariruwa kuma ina misalkin yake ba a hada shi ba in yana da wannan kimar da an hada shi illa annahum bi hadha al-ihmal al-khatir yace sai dai duk da wannan mummunan abun tsoro abun hadari kuma sun bar nisfin wahayi tunda annabi ya ce nisfin wahayi sun bar shi ya tahi ba tare da dawwanawa ba shin akwai munanawa ga sahabbai kamar wannan wai sabuna bi zalika al-athimin a wannan sai mu kira su masu saban Allah dan ga annabi ya ce utuital qur'anu mislahu ma au sun dawwana qur'ani sun hada an tura a amsar amma ga baki dai sunna ba su ce a dawwana ta ba yace nan karshen maganar Abu Rayya ta zo cikin abun nan addu'an ala sunnatul muhammadiyya to sai yace wa mahama bahasta shi bayan ya ciro maganar mai gidansa Abu Rayya yace wa mahama bahasta an hillin duk inda zaka yi neman bincike akan warware wannan lihazal khabal ga wannan hauka allazi yarunahu wanda suke rawaitawa wa yasbunahu ila rasul suna nasabata zuwa ga annabi falan ya adila da dai ka mizan baka isa ka kawo mizanin da zai tsaye da wannan amsoshin maganar ba walan yastaqima da dai ka mantik baka isa ka furta magana akan bada amsa wannan maganganun ba tambayoyi ne duka ya kawo ni cikin kuwa zai ba da amsoshi wannan tambayoyin ɗaya bayan ɗaya to wannan shubha na ba ku ita ajiya zuwa wata rana zan mu zo mu ba da amsa ta ɗaya bayan ɗaya dan ba da amsa ta karatu ne mai zaman kanshi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya na abu rayya sai kuma yace wata shubhar ma hadisin da yazo cikin sahih bukhari wai yana cewa ash-shaytanu yu'allimu ad-din wa ar-rasulu yuqirruhu shaydan ke karantar da al'umma addini annabi ya tabbatar da shi kun san hadisin da yake ni hadisin da ayatul kursi abu huraira da aka bar mishi dukiyar zakka shaydan yazo yana sata karshen kisa dogon hadisi wanda gashi nan ya kawo shi to anan ma ku tsaya ku ji shubhar da ya kawo yace bayan ya kawo hadisin yace wanda bukharin nasu ya kawo shi a cikin tatsimi ne shi sahih bukhari shine tatsiniya yace li izharu dawamul kubra anan dan in bayyana maka babban musiba babban alloba da ke cikin wannan hadisin na sahih bukhari muna buƙatar wasu ƴan safohi wanda zan mu kawo su wanda zai tabbata mana akan cewa abu huraira ya akai bai kiyaye satar da abinda annabi ya bashi ba kuma yaya akai yayin rangwame akan barawo ya dauka yau kuma gobe komo bayan annabi ya ce mishi zai komo kamar haka ce ana sata ne a cikin dukiyar tashi dukiyar hice alhali ko ta musulmi ce wajja hama hadisin wannan shubhoyi yace wajibi ga abu huraira da ya kamo mutunan ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanki hukunci dan dukiyar ba tashi bace wani bai baka ajiye dukiya ka kama barawo kuma ya dauka kace kaya ne mishi ya tahi ka dauka ka kai shi wajen mai duke me yasa abu huraira bai haka ba kuma abin yan meme ta habba so dai habba so bi ba abu huraira kuma ya kyale wannan barawo yana aikata haka barma yace ar-rasul lam yatub ala abi huraira annabi kuma ya akai bai aibata abu huraira ba akan wannan rishin kama barawon kuma da rangwamen da yin mishi yace ragama ma'rifatir rasul didda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san tun farko cewa barawon nan zai komo kuma yayi sata kuma ya gaya ma abu huraira yace sai dai kuma wannan duka abin da yahi wannan shirme yahi wannan hauka yace idan abu huraira sadaka sarik abu huraira ya gaskata barawon akan cewa ba zai komo ba kuma annabi ya bashi labarin cewa zai komo annabi ya bashi labarin cewa sadaka kazabaka hu sa'ud ya maka ƙarya komowa zai to annabi ya ce mishi komowa zai kuma shaydan kin ya ce mishi bana ƙara ba kuma yayyarda ya akai haka yace lakinnal anka duka sai dai kuma musibar da tahi wannan min zalika huwa nasabu rasul fi nihayatil hadis abinda wa aka nasaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin cewa shaydan ne yake karantar da mu alqur'ani kuma annabi ya tabbatar da shi ya gaskata shi yace wannan abun mamaki ne da bukhari yake kawo cikin sahihin shi wanda sai a zubda jini akan bada kariya ga wannan abun yana nihin wasu wanda suke ahlus sunna ne sai su ce su bada wajen bada kariya ga sahihul bukhari sai su ta muna nama annabi yadda dai abul jabbar yake cewa kan mu dubi girman wannan ta muri girman annabi yace wa qad allaka ala hazal hadis al katib islam buhaira yace babban marubuci katib islam buhaira ya bada amsa akan yayi ta'liqi akan wannan hadisin cikin maqalashi ta abunnan al-yawmus sabi da yayi yace amma babban musiba dake cikin wannan hadisin tabbatar da annabi gami da kalmomin da barawon wannan ya aikata kamar yadda zai zo a ƙarshe yana cewa sadaka ka huwa kazu annabin zai ce shaydan yayi gaskiya yace summa yusihun sannan kuma nasin a ƙarshe sai ya zo mana da wata magana mummuna wanda yake cewa wai kwana uku abu huraira yana ta magana ne da shaydan yace wannan zai sanya mu cikin matsaloli wanda babu su da ƙarshe ta farko ga su in takaice maka su annabi ya tabbatar da barawo akan magana cikin addini kuma ulami ulamihu rasul falau kana ulamu la kana aula bi qawlihi min as-sa'iq aw min ash-shaytan amma kuma bai san da shi ba yace magana ta bi shaydan shine zai karantar da musulmi farala suratu ayatul kursi da faralatta kuma annabi ya tabbatar da shi kuma yace magana ta gaba ma shin shaydan hafizi ne shaydan hafizi ne kuma yarafu bidayatil ayati wa nihayatiha bidqqa har ya iya karanta ayatul kursi da farkonta da karshenta kuma ya iya tajwidi ne wa ghayr hadha min al-khurafat da ma wani wanne ce da ƙarerake da dama wanda zan iya turo su a galkashin wannan hadisi yace abun mamaki anna muqaddisil khurafat masu kokarin tsarkake tatsiniyoyi da masu sharhin su yana tatsiniyoyi zana ne littattafan sahih bukhari muslim tirmidhi duk tatsiniya ce yace masu kokarin tsarkake tatsiniyoyin wannan da masu kokarin sharhin su sun tabbatar da cewa fa'ida muhimmin cewa wai kahuri ana iya daukan addini a wajen shi yace wa kad kasu kuma nan gurin sun mance sun kiyasta shedan da kahuri ina gamin shedan da kahuri kiyasi ne fasidi wanda ba bukata ayi shi shedan daban kahuri daban yace bari shedan yana sanar da mu addini kuma annabi ya tabbatar da shi yace anan dan saboda mu tabbata da tabbas cewa wannan abu tatsini yace da'awar cewa shedan yana zawa a sufa ta mutum illoli ne wanda suke ba suke nuna mana cewa wannan hadisi duka ƙarya ce tatabassalu ka basharun huwa illatin fi zatihi narud bi hadha alhadis kulliya wal haqiqatu anna zuhulu wal ujbi tamallakuna yace abun da yake haqiqa mantuwa da abun mamaki yana kama mu yaya bukhari ya huddo nan tatsini ya alittahin shi kuma yaya akai masu sharhin duk suka rumtsa ido da nuqadul hadis basu kawo wannan tunanin ba a cikin wanda zasu yi sharhin hadisin nan bari ka kokari suka suna ta bada kariya akan wannan batak da rishin hankalin yace bari zan mu iya bayyana kyararar kariya a cikin ruwaya karkashin wannan hadisin da zan mu kawo ta ayatul kursi tun lokacin da aka sako ta kahin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da faralatta kuma ya fada cikin hadisai sahihai kuma sai yanzu shedan ne zai zo yana fadin faralatta kuma ana tabbatar da shi Islam Buhari yake cewa faqad aba man dasa hazihi alqurafa wanda ya kirkiro wannan ƙarya ya nasa ta cikin littattafai ya kiya kawai sai iya kokarin ya tabbatar mana da cewa wannan ruwaya wai idraji ce ta daga cikin marawaita ba asalin hadisi take ba shin akwai wani idrabi shadidi a cikin wannan ruwaya wa ka annahu ahrasu ala shay'in ala alkhairi kaman mutun yana kokarin ba alkhairi kariya ne suke ta kokarin ba wannan hadisan kariya yace far muftaradu abun kaddarawa sahabin da yake cewa kunna ahrasu ala nas da sahabi a ƙarshen hadisin yace mun hi kowa kwadayin alkhairi sai dai cewa wa kanu sun kasance mafi kwadayin alkhairi ne ibn hajar tare da rishin kumiya a cikin fatahul bari yayi ta'kibi ya kawo gari yace ala adam al-istihya dan rishin kumiya ya kawo a cikin fatahul bari kuma bai kawo iqabi ba bai kawo ƙarshen bayyana mana idrajin nan wanda zahiri ne ba kwata-kwata muna ganin shi kuma wannan takallufi ne mai ƙarhi wajen azama kai da kokarin bada kariya akan tatsiniya wadda take mai rauni wadda ta zo kokarin kawai cewa dan sahih al-bukhari ya huddo ta diyar da za a yi sai an bata kariya yace da wannan namuzakin zan mu takaita akan wannan hadisin zan mu shiga wani hadisin daban akai ta biyo hadisi ɗaya bayan ɗaya na cikin sahih al-bukhari yana ta gefa musu shubha wannan shubohin da ya ta kawowa wa sai bashi amsa sai malamai zasu iya bashi amsa nan gurin a ƙarshe ma da yazo ya magana idraji da idrabi cikin hadisin a ciki wa sai bashi amsa akwai sura idrabi da sura idrajin cikin hadisin yake nuna maka cewa ya san shi ma mai ulumul hadisi ne kenan kanka tunkare shi kana da makami mai kyau zaka tunkare shi dan wani karamin dalibi bai tunkare shi ya sha da gaskiya taka zai murtsike ta kuma a gane ba wanda zai gane cewa shine mara gaskiya ko kana da gaskiya kana da makamin ba ta kariya zaka tunkari wanda yake akan bata sai ya taho ma ƙarshen bakar hujja bakar dalili ya ma haska ma duniya cewa kai ne ma bataccen shi yasa ba su amsa da abun da yake da yake daukar lokaci to wannan shi fa kadan ne a cikin wanda suke kawo shubuhohi ga wanda can shi ya dauko diyawa ma adwa'un ala sahihaini haske akan sahih al-bukhari da muslim kawai tabin wannan hadisan ɗaya bayan ɗaya wanda duk in aka kawo shubha irin wannan ce in ya kawo maka yi ta zano maka ya daddarme ka da wannan abubuwan kwakwalwarka in ba amsa aka baka ba sai ta tafi akan cewa wannan anya ba da gaske shi ba wannan maganganun da ake ta fada duk wannan maganganun wanda ya ji wannan sautin ko wanda ya ji wannan karatun bashi ne akan sharar da za a bada amsa wannan tambayoyin ya saurara in ba wannan ba zai tafi da datti a kwalwa dole sai mutun ya ji wannan amsoshin ya hin shiga cikin inda matakar mutum ba shi ya karanta ba shi yasa ayin ba daliban ilimi ba irin wannan kutubu shubuhat ba amma san karanta ma karamin dalibin da bai da bincike dan me yasa tana yiwuwa ya kasance duk wannan shubuhohin da aka zano ya kasance shi sun shiga kanshi kuma ya fahimce su a zo wajen ba da amsa ma ayi tayi dan ba da amsa ce ta ilimi ayi tayi ya kasa gane amsar to kawai sai tayi akan cewa anya ko wancan na harkon ba shi yake da gaskiya ba shi kuma amsa ce matakin shi na ilimi bai kai inda zai gane ta ba alaikum salam sun yi ta yada ta mana shi yasa yake tsaye ana ta basu wannan akai ana ta basu raddi akai duka wannan da na zana da littattafai ba halittahi da bi littattafai jingim yanzu wannan da Rashid Ailal da yayi a Maghrib kahin ya kai wata guda shekara biyu wanda suka mishi cha wanda Dr. Mahmud ya zubo suka yi ta mishi raddi a rubuce a ilmance wanda ya dace da shi daidai matsayin shi sun kai wajen mutun 100 wanda ke nuna ma sarkakar wannan littattafai cewa duk wanda ya kokarin taba kimar su sai da shi mutuncin shi ya zube shi kanshi yadda ya bamu labarin yadda yayi dubarar wajen samun littafin dan saboda shi ganin shi wannan littafi ba zai tunanin wani ya isa mishi raddi akan wannan magana ba ya san cewa raddin daga ina zai fito bai wuce daga Hindu ba da Azhar da Saudiya wanda ya san su ne wayayyu akan ilimin hadisi kuma suke da manya-manyan mulkakkun malami masu rubutu Dr. Mahmud da zai yi tisari da shi kan cewa dubara ya mishi cewa madalla babban malamin mu naga wani babban littafi da kai wallahi ya burge ni wannan ai tace gaskiya ita ce gaskiya wanda wannan muna ta neman ta littattafai ga su cikin Sahih Bukhari an cika kareraki jama'a amma sai kokarin sarkake shi suke yaji cewa wannan mutunan nawa ne yace doriya akan haka ma ina son nuska dan saboda ya san cewa shi ba Misri ne ya ga lamban Masar ce in ya bashi cewa littafin nake so bai isa ya bashi ba dan zai kai shi inda za a hallasa shi yace mishi nuska nake so ta littafin saboda amhanuwa da fa'ida cikin murna ya doka ya bashi yana bashi kahin ai shekara uku ya huddo mishi raddi akan mujallad 2 shi da ya safa 150 in ba ta wannan hanya ba ba zai yi bai samu littafin to haka nan su ma wancan akwai difa'un an sunnatin nabawiyya yawa zan mu tashi a cikin littafin sunan abi daud babe na tara babun idza akhara al-imam salata anil waqt baban dake bayanin idan liman ya jinkita sallah gami da lokaci hadisi na 427 yake cewa haddathana musaddadun akhbarana hammad ibn zaid an abi imran yani al-jawni an abdullah ibn samit an abi zar qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mini ya abazar ya kai abuzar kaifa anta idza karat alayka umara ya zaka kasance idan ya kasance kana da shugabanni yumituna salata suna kashe sallah au qala ko yace yuakhiruna salat suna jinkirta sallah aqultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah fa mata amurni me kake umarta ta qala sai yace salli salata li waqtiha kai sallah a cikin lokacin ta au qala sai yace mishi fa in adrakta hama an fasalli idan ka riski sallah tare da su kai sallah fa inna halaka nafila wannan sai ta kasance maka nafila ce har Imam an-Nawawi yake cewa abinda ake nihi da jinkirta sallah anan gami da lokacinta zababbe ba wai lokacinta gaba ɗaya ba dan shine aikin da shugabannin da annabi ya yi nuni suke aikatawa bisa kai rishin imanin da haza su jinkirta sallah gaba ɗaya ga lokacinta gaba ɗaya ba lokacinta zababbe yake nihi ji Imam an-Nawawi hadisi na 428 al-Imam yake cewa haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaim ad-Dumashqi akhbarana al-Walid akhbarana al-Auza'i haddathana Hassan يعني ابن عطية أنا عبد الرحمن بن سابر أنا أمر بن ميمون الأودي قال لك تو قدم علينا معاذ بن جبل اليمن معاذ بن جبل يازمنا يمن قدم علينا معاذ بن جبل يتي رسول الله أما سين دان أيكن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا زوا غريم قال سيتي فسمعت تكبيره سينج كبر شي مع الفجر تارا دا الصبح رجل متن أشج صوت مدوكين صوتي مي كبرين صوتي غليظ الصوت قال سيتي فألقيت fa ulqiyat alayhi mahabbati sai aka sanya mishi so na yake kaunata fa ma faraktu wa ta dafantu bi sham mai tambar rabu da shi bitin ga mu ha sai da na binne shi a garin sham yana matacce sai da ya rasu muka rabu summa nazartu ila afqahi nas ba'dahu sannan na duba waye shi kowa ilimi bayan shi fa taitu ibn mas'ud sai na zo abdullah dan mas'ud fa lazimtu hun lazimce shi hatta mata shi ma sai da ya rasu goga kwadan ilimi fa qala sai yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mini kaifa bikum idza antum idza atat alaykum umara ya zaku kasance ma'ana kaifa yakunu halukum idan shugabanni suka zo muku yi salluna salati li ghairi miqati suna sallah ba akan lokacinta ba qultu sai nace fa mata amurni idan mi kake umarta ta ya ma'aikin Allah yace in adrakani zalika ya rasulullah idan hakan kin ya same ni qala sai yace salli salata li miqati haka sallaci sallah a lokacinta waja al salawati kama ahum subha ka sanya sallaka ta kasance abun nan ce sallaka ta kasance nafila ce a cikin hadisin akwai fiqhu abinda muke samu na ilimi na fiqhu shine ta'jilus salati gaugautar da sallah cikin lokutan ta na farko shi yahi farala gami da abarta a ƙarshe a same ta cikin jami'i kuma yace a cikin shi akwai ya sake sallah ta mutun daya idan ya samu wata jami'i so bi ko so daya idan ya samu jami'i inda kai sababi na halaka abinda yasa aka hana mutun yayi sallah so bi a wuni idan ya kasance babu sababi inda sababi ya halitta kamar da magani cikin hadisin wannan yake cewa hadisi na 429 haddathana Muhammad ibn Qudama bin Ayun akhbarana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Abi Abil Musanna an ibn Ukht Ubadah ibn Samit an Ubadah ibn Samit ha wa haddathana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari akhbarana Waqi' an Sufyan al-Ma'ana an Mansur an Hilal ibn Yasaf an ibn al-Musa an Abil Musanna al-Himasi an Abi Ubay ibn Mar'ati Ubadah ibn Samit an Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha satakunu alaikum ba'di umara zai kasance bayana kun samu wasu shugabanni tashguluhum ashiyan anis salah wasu abubuwa wasu lamurra za su tsagaltar da su gami da sallah liwakati ha ga lokacin ta muktari hatta yazhabu waqtu ha sai lokacin ta ya tahi fasallu salata liwakati to ku kuyi sallah akan lokacin ta na hali fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah a usalli ma'ahum shin zan yi sallah tare da su qala na'am in shi ita yace eh in ka so kai sallah tare da su wa qala sufyan yake cewa in adraktuha ma'ahum usallima ahum inna yi sallah tare da su zan yi inna ga musallatar da sallah tare da su zan yi qala na'am in shi ita yace in ka so dan tabiyin zai ta kasance maka nafila ce kai kai sallah ka a can tahawi hadisi na 430 al-imam yake cewa haddathana abul walid al-dayalisi akhbarana abu hashim yani az-za'farani haddathani salih ibn ubayd an qabisat ibn waqas qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa takunu alaikum umara min ba'di zai kasance kun samu shugabanni a baya na yu'akhiruna salla suna jinkirta salla fa hiya lakum ku zata tabbata lada akan ku wa hiya alaihim ita kuma ta tabbata zunubi akan su jinkirin ma'ana ba wai ita sallar kanta ba fa sallu ma'ahum ma sallul qibla ku yi salla tare da su matukar suna sallata alqibla wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kahirihi kafa hutuna ce yake gami kawai wani ya ce a to ni bana bi sai ma in je in yi sallata shi yasa malamai suka tai akan cewa imamul fitna yadda za a yi inda yana musulmi kuma yana salla to za a yi salla tare da shi za a yi salla a bayan shi ne fiqhun hadisi zan mu dauke shi a galkashin almanhalul azbil mawrud fi sharh sunan abi daud al-imamu abi daud na muhammad khitab as-subki yana da sharhin babban malami na hadisi ba misri wanda ya rasu shekara ta 1933 wa ya san mujamma shar'iyya wannan dai da muka sani to shine muassis inta babban malamin hadisi ne yana da sharhin sunan abi daud mujallad 10 fa'idodin wannan hadisi da muka karanto a littafin shi zan mu dauke shi anman halul azbil mawrud Allah ya mishi rahama Allah ya ji kanshi a kalkashin wannan hadisan yake cewa abinda hadisan nan suka yi nuni akai cewa liman idan ya jinkirta ta sallah gami da farkon lokacinta to an so ma musu sallaci sallar su a farkon lokacinta a daidai kuma sannan su tawo su sallace ta tare da liman kin in sun samu dan su samu farala farkon lokaci kuma su samu farallar jami'i idan mutun ya so ya takaita akan guda daya shin mafifici shine ya takaita akan ya tashi tashi daya farkon lokaci ko kuma ya aikata ta a ƙarshen lokaci tare da jami'i yace zababban magana shine yayi saurare matukar sauraron ba mummunan su jira bane abinda yayi nuni akan wannan nema da akai akan dacewar shugabanni inde ba a cikin saban Allah bane ba kuma da neman raba kan jama'a kuma akan zaburarsuwa akan sallah cikin jami'i da kuma kiyaye lokaci zababbe na mustahabbi akan kuma hadisin mun dauki zargin wanda ke jinkirta sallah har zuwa ƙarshen ta a cikin wannan hadisan akwai dalili da alama ta nuna annabtuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya bada labarin cewa shugabanni za su jinkirta sallah bayan shi kuma haka shugabannin Bani Umayya sai kasance har zuwa zamanin mu na yau kuma hadisin yayi nuni zuwa ga tausasawa mai tabshi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jahili wanda ya jahilci hukunci idan ya taho ya tambaya ana bashi amsa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali kuma hadisin mu na ƙarshe yana nuni akan cewa at-ta'i alahu sawabu da'atihi mai biyayya yana da ladan biyayye shi wanda ya saba shi kuma yana da zunubin sabawa shi dalilin yayi nuni akan cewa al-kafiru la yuta cewa kahuri ba za a yi mishi biyayya ba wannan ita ce magana shi da ya kawo a cikin wannan sharhi al-manhalul azbil mawrud babu na goma cikin kitabu sala babun ban nama an salatin aw nasiha baban da ke bayanin wanda yayi sallah a cikin yayi barci akan sallah ko yan mantata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ke cewa hadisi na 431 haddathana Ahmad ibn Salih akhbarana ibn Wahab akhbarani Yunus an ibn Shihab an ibn al-Musayyib an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kafala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya komo min gazwati Khaybar a yakin Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya komo hata iza adarkana al-kara har sai lokacin da barci ya same mu mai mukama ya kama na al-kara karamat yace arrasa sai yayi rurrurimi ma'ana dan bulagoro yana tahiya ya tsaya ya dan huta ya wuce shine at-ta'ris wa qala li bilal sai yace ma bilal ikla alana layla ka tsare mana daren wannan wa qala sai yace fagalabat bilalun aina sai bilal barci ya rinjaye idanuwan shi wa huwa mustanidun ila rahilati yana kishin gide a taguwar shi aina muka ga hadisin nan a sahih al-bukhari mun ganshi shine saukin ilimin hadisi hadisan da ka gani a wani guri zaka ga maimaitin su a wani guri yace falam yastaqizun nabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba wala bilalun haka nan bilal wala ahadu min ashabihi ko daya daga sahaban shi ba wanda ya tashi hatta iza darabatuhum shamsu sai da rana tana bugun su fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum istiqazan anan ma masu shubha suna kawo shubha irin wancan malaman hadisan da suka dauka yana cikin hadisan da suka kawo shubha annabi da yace tanamu aina ya wala alqalbiya akai kuma gashi sallah sai da tabbar shi shi ma nuni ne akan ciya ba su yarda hadisin nan ba zan mu ga amsa a ciki fa faza rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zabura fa qala yace ya bilal ya kai bilal fa qala sai yace akhadha bi nafsi allazi akhadha bi nafsika ya rasulullah zai kaugawar yanke ka annabi ya zarge shi yace Allah dai amshiran ka shi ya amshire na ma'ana barci bi abi anta wa ummi fansaka ma'ahiyata da ma'ahina kuma sai ya kawo kalma ta girmamawa ba wai dan wannan bane ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fakta dura wahilahum shay'an tunda an ambaci Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai da abinda zai ce mishi sai suka korata dabbobin su dan kadan tahiyya kadan summa tawadda annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arwallahi umarci bilal aka tsaye da sallah yayi sallah asuba tare da su falamma qada salata yayin da ya gama sallah kala sai yake cewa man nasiya salatan wanda ya mance wata sallah fali sallaha idza zakaraha to sallace ta lokacin da ya tuna fa inna allaha qala dan allah yana cewa aqimus salata li zikri ka tsaye da sallah dan saboda tunawa da ni ko kuma lokacin da ka tuna da ita yunus yake cewa kana ibnu shahab yana karanta ta kamar haka ita ayan nan qala ahmad ahmad yake cewa qala anbasa yake cewa daga yunus akan wannan hadisin li zikri wancan na harko li zikira nake so li zikri qala ahmad yake cewa alkara annuas alkara shine gengedi hadisi na gaba a cikin sa hadisin abin nan sahihi muslim da sunan ibnu maja yunus yake cewa ibnu shahab ya kasance yana karanta ta li zikira qira'a ce sa shaza qira'a mashhur ya ce li zikri hadisi na 432 al-imam yake cewa haddathana musa ibn isma'il mun wuce shi yanzu a cikin bukhari musa ibn isma'il at-tabuzaki اخبرنا ابان اخبرنا ما'amar an az-zuhri ma'amar ya ba mu labari daga zuhuri yake cewa an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib daga abi huraira gami da wannan labarin sai yace tahawwalu an makanikum ku juya gami da gurinku asabatkum fihi gafala wanda rabkanuwa ta same ku a gurin qala sai yace fa amara bilal sai bilal yayi umarni fa azzana aka yi kiran sallah aka ya umarci bilal kai fa azzana yayi kiran sallah wa aqama wa sallah yayi iqama kuma yayi sallah wannan hadisin al-imam badruddin al-aini yana da sharhin sunan abi daud Allah mushi rahama mai mudatul qari yake cewa hasilin hadisin nan cewa atada ya jiyo ta so daya da lafazin ta cewa li zikira yana nihin qira'a ibnu shahab wanda ya ambata wani lokaci kuma yayi ta li zikiri kamar qira'a mashhuriya akan cewa kira'o'in guda gaba daya to sai malami suka yi sabani akan ma'anar li zikiri suka ce li tazkuri ni dan ka tuna da ni a cikin sallah wasu suka ce li awqat zikiri dan lokutan tunawa da ni sune lokutan sallah al-imam turibisti yake cewa hazihi al-aya tahtamil wujuhan min at-ta'wil wannan aya tana daukan huskoki da dama na ta'wili sai dai wajibi akan abin da za a ta shine abin da ya dace da hadisin ma'ana shine ka tsaye da sallah li zikirha dan tuna lokacin da ka tuna da ita dan lokacin da ka tuna da Allah ne har zuwa karshen ibn al-malik yake cewa li zikri min babu idafatul masdar ila al-maf'ul ma'ana al-waqt kawai shine lokacin da ka tuna li zikri waqtiha sai aka ambaci abin nan al-maf'ul yace idza zakarta salati ba'da an-nisyan kawai yana nihin idan ka tuna sallah ta bayan ka mance qala abu daud yake cewa rawahu Malik wa Sufyan ibn Uyayna. Malik ya rawaito shi da Sufyan ibn Uyayna da Auza'i da Abdurrazzaq daga Ma'amar da Ibn Ishaq bisa ambaci ba ko ɗayansu bai ambaci ba al-azan kiran sallah cikin hadisin zuhuri wa lam yusnaduhu minhum ahad babu ɗaya da kawo shi da sanadi sai Auza'i da Aban al-Attar daga Ma'amar. Wannan al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yana nuna mana ne zuwa ga illar ambata cewa sai da aka ambace da aka yi kiran sallah wajen ramu sallan nan. Yayi nunin cewa dukkan marawaita daga Ma'amar su ambace ba kiran sallah sai Auza'i da Aban al-Attar. Kamar da Daruqutni yayi nuni. Hadisi na 433 haddasani Musa bin Isma'il inji Abu Dawud akhbarana Hammad shine Hammad bin Zaid kamar yadda Sharrah suka nuna an Sabit al-Bunani dan shike da ruwaya inji malamai daga Sabit daga Abdullah ibn Rabah al-Ansari akhbarana Abu Qatada kale yake cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin lahu annabi ya kasance cikin wani bulaguran shi famalan nabi wa mirtu annabi ya karkata ni ma sai na karkata tare da shi fa kale sai yace unzur duba haza rakibun wannan mahayi ne guda ɗaya haza ni rakiban wannan mahaya ne guda biyu yace ha ula'i salasa wannan guda uku ne har sai da muka zama mu bakwai muka hadu kale yace ifazu alaina salatana ku kiyaye mana sallan mu ina nihin sallar asuba yace faduriba ala azanin sai akai bugu akan kunnuwan su ma'ana kawai suka yi barci fadarabna ala azanin firkafi sinina adada kawai anamnahum muka sanya su barci fa ma aikazum illa haru shams ba abun da ya tara su sai dan saboda barci yana shiga ta kunne shi yasa aka ambace shi da cewa addarbu alal azan yace fa ma aikazhum illa haru shams babu abun da ya tara su sai zahir rana fa qamu suka tashi fasaru hunayatan suka tahi dan lokaci kadan summa nazalu sannan suka sabka fatawaddu suka yi arwallah wa azana bilalun bilal yayi kiran sallah fa sallu rak'atayil fajr suka yi sallah rak'atayil fajr summa sallu alfajr sannan suka sallaci asuba wa rakibu suka hau abun hawan su fa qala ba'duhum li ba'd wasin su suka ce kad farradna fi salatina mun yi sakaki cikin sallan mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam innahu la tafarida fi an-nawmi babu sakaki cikin barci innamat tafarida fi al-yaqaza sakaki ga wanda ke falke ne sai yace fa iza saha ahadukum idan dayan ku yayi mantuwa an salatin gami da sallah falu salliya hina yzkurha ya sallace ta lokacin da ya tunata wa min al-gadal lil-waqti kuma gobe ya maimaita ta a wannan lokacin ya maimaita ta a lokacin ta kenan bayan ya rama ta a yau kuma gobe a lokacin ta na kirki in yazo ya yi ta zan mu ga bayani akan wannan. Hadisi na 434 haddathana Ali ibn Nasr akhbarana ibn Wahab akhbarana Wahab ibn Jarir akhbarana al-Aswad ibn Shayban yake cewa akhbarana Khalid ibn Sumayr qadima alaina Abdullah ibn Rabah al-Ansari min al-Madina wa kanat al-Ansari tufaqihuhu ansar sun kasance suna daukan shi a malami fa haddathana sai ya ba mu hadisi kale yace haddathani Abu Qatada al-Ansari Faris Rasulullah mahayin Annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace ba'asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaishul umara bi hadhihi alqissa annabi ya aika zaishul umara nan ku ga amfanin kawo hanyoyi durqul hadisi da suke bayyana mana me nan an bayyana mana a wani yaki ne abin ya faru shine zaishul umara yace falam yuqizna shams taliya bai tada mu falam tuqizna shams yace rana bata tada mu taliyatin lokacin da take hudawwa fa qumna muka tashi wahilina muna tsorace li salatina gami da sallan mu muna shagarce kai nake so ga sallan mu fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwaidan da sannisanni dai hatta iza ta alata shamsa sai da rana ta dago qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kana minkum yarka'u rak'atayil fajr fa yarka'uhuma wanda cikin ku zai sallaci rak'atayil fajr yayi ta fa qama man kana yarka'uha wanda zai yi ta sai ya tashi wa man lam yakun rak'uhuma fa rak'uhuma wanda bai da niyyar mayin ta ya tashi yayi dan annabi ya ce mai so ya tashi waye ba zai sokin ba summa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunada bi salati annabi yayi umarni da ayi kiran sallah fanudi bi sala biha sai aka yi kiran sallah da ita fa qama rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa salla bi nayi sallah da mu falan man sarafa ya inda ya tahi qala sai yake cewa ala inna nahmudullah mu muna gode ma Allah ko bi hamdillah anna lam nakun fi shay'in min umurid dunya godiya Allah ba muna cikin wani sha'ani na duniya bane ya shigar na an salati na ya shigartar da mu da sallan mu walakin na arwahana sai dai rayukan mu kanat bi yaddillah a hannun Allah suke fa arsalaha annasha ay sakuran mu lokacin da ya ga dama faman adaraka minkum salatal gadati duk wanda ya samu sallar gobe a cikin ku yace salihan yana lahiya sharaf fal yaqdima aha misalaha ya rama ta da kwatan kwacinta bayan ramuwar da muka yi gobe a lokaci kuma in yayi sallar asuba ya kara yayi biyu wannan hadisin kenan a cikin hadisin da yake cewa wanda ma basu sallata ta ma'ana a cikin zaman gida suka tashi dukkan su suka raka'antace ta kuma wannan nuni ne akan cewa a cikin bulaguro idan an manta ba za a sallaci ba a sallaci raka'atan al-fajr ba babu lahi an san nan gurin cewa sahabbai dukkan su a cikin zaman gida suna sallata raka'atan al-fajr a cikin nan gurin da yake cewa wanda ya sallace ta kuma gobe wanda yake lahiya lau ya kara a nan gurin al-Imam al-Baihaqi cikin ma'rifatu sunan wal asar Allah mushi rahama yace an yi ruwaya daga Aswad ibn Shayban daga Khalid ibn Samir daga Abdullah ibn Rabah daga Abi Qatada cikin kissar barcin su game da sallah kuma da rama ta da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya riske ta gobe ya kara maimaita ta yace ba wani sikka da ya mushi mutaba a cikin ruwayan nan mun santa ne a cikin ruwayar Sulaiman ibn Mugira daga Sabit al-Bunani daga Abdullah ibn Rabah daga Abi Qatada daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan kissa cewa laysa fi nawmi tafarid kuma sai yace wai a karshe cewa ya sallace ta gobe yace babban malamin mu Abu Muhammad ibn Yusuf ya ba mu labari daga Abubakar al-Qattan daga Ibrahim ibn al-Haris daga Yahya ibn Abi Bukair ya ba mu labari Sabit al-Bunani haka nan yace Muslim ya rawaito shi cikin sahihin shi daga Shayban ibn Faruq abin da yake nihi Allah ne mafi sani cewa anna waqatu halam yatahawwal ila ba'da tulu'i shamsi bi nawmihim wa qata'ihim laha ba'da tadawwu ba yana nihin ba cewa gobe ita nafsin sallar mutun yayi ta a gobe ita wannan da ta kubuce a sallar gobe kuma ku yi ta a lokacin ta wanda ya dace kenan kada mun rama ta a yau bayan rana ta huto wani ya dauka cewa kuma an maido ta yau tunda lokacin shar'antawa ne sai ya musu tambihi kenan gobe kuma yanzu makara ta samu muka sallace ta yanzu gobe ku yi kokari ku sallace ta a cikin lokacin ta shine abinda Annabi alaihi salatu wassalam yake nihi wannan zai cinye mu lokacin sauran littafin namu guda biyu nan zan mu takaita zan mu tsaya tsakiyar babi sati na gaba insha Allah zan mu tashi a hadisi na 435 abinda muka faɗa daidai Allah ba murada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi